shi jaye jaye bai san yace dali bitiya na zama da hawaye zuciya tana bankwana
kala diki ya shi jaye jaye bai san yace dali bitiya na zama da hawaye zuciya tana bankwana
mata walla ba sa amana banza toba mata ta bata sana yo farin ciki ba ashe so kan zama giban gani ba yo gani cikin bakin ciki mata ta bata kyauta tamba
kala diki ya shi jaye jaye mai sanya ji dani ijiya na zubi da hawaye zuciya tana bankwa
soyayya wanda mun kai da juna ba mai umci ba in nace in koma zance ban kosa ba amma ta yada ni ta yi min zamba ta saka ni a kunci wanda ban san ranar fita ba
ya shi jaye jaye mai sanya ji dani ijiya na zubi da hawaye zuciya tana bankwa
auren mai da mun kai da juna ya zama abun kwatance soyayya mai zurfi ya zana mance amma mata ta kunga ta butulce ta yi mun kasafi wanda ban zaton wani da zai iya yi min ba
ya shi jaye jaye mai sanya ji dani ijiya na zubi da hawaye zuciya tana bankwa
ta bani danta sannan ta bacewa na yi lalibin in nemo ta ne gazawa sai na kawo yaren gida na kan jimawa mata ta na sallashi ya sabon shi da mata
ba ya shi jaye jaye mai sanya ji dani ijiya na zubi da hawaye zuciya tana bankwa
iske kaina ana ta tambaya ta yan sanda suna bugo na lafazi na su sai na furta haka ya jamin tsanani garbayan kanta mata ta ita ce shida sharri ba za ta yi min ba
kala diki ya shi jaye jaye mai sanya ji dani ijiya na zubi da hawaye zuciya tana bankwa
sarka hannu da kababu ana ta jana allagali ya ci gida na maza zana kwana ke kuma ta ta ga duniya nan ki zauna rabbana makadaici na san ba zai zalunci ba
kala diki ya shi jaye jaye mai sanya ji dani ijiya na zubi da hawaye zuciya tana bankwana